红姑娘跟苏青呀，在那叫大梦姑娘。
你红姑娘跟苏青呀，在那叫大梦姑娘。
咱红红姑娘跟苏青呀，在那叫永固哥。
Zani bongwana, gazujiya, tana tapa mangbuna.
Lay 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 lay, rapada juna, zujiya na buna. Zani bongwana, gazujiya, tana tayungkuka. Oh, nakay masoi, nay na bayaso, tahomarina. Inna zona si kuka, tamkriya kare, ruwanye dona. Inna panta, bachina kasa.Soi tako magana Yung arkazo Zandi na poka Tako mazo magana Lay 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 Rabada juna Zuchiya na buna Zabumbong wana Gazuchiya Talata yung buka
Babu walwala abuska Yung sambabu malmishi abuna Babu may kula deni Ingatan samuBa mai sanin murmushi kin biya da ke ci gani na ba ci ba na sha kin biya da ke ci gani ni na
lay 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 rabo da juna zuciya da kuna zabun bangwana ga zuciya tana ta yunku sasaba nayi na to kan so da kan kafar ciki naSasang rabun jikina Samba chie sabo da puna Sadan sadakai samba nai Buri na gang kadere darana Soye mundori Azo chia Toko kayo talapina Lay 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 Rabo da juna Azo chia na puna Zabung bongwana Azo chia Talata yungkuka
Zama suna Dallaba min zaqui Kutema kamin Yara suna Tambari ina bugawa Asana sanu kuna tajina Anzani naraso Maso iyata jenjikina
Lay 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 Rabada juna Zuchiya na buna Zabumbong wana Gazuchiya Talata yung
Andiyo ka sarki, may sama Allah sa'yo kulawa Say baba agaji, may sama Allah yawa chapuwa Sijika, andiyo ka sarki, mungirpa sa kasani jantadawa Say sharawa yung mahal ka zamto, marike juna
Lay 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 lay, rabada juna, zuchiya na buna zabuZuchiya talata yungkuka Lay 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 Rabada juna Zuchiya ta buna
Zani bongwana Gazuchiya talata pamangbuna
Lay lay